Je déclare donc officiellement lancer les festivités entrant dans le cadre de la commémoration du 58e anniversaire de la proclamation de la République du Niger.
Prime Minister ɗin Jamhuriyar Niger Birgira Fini kenan a jawabinsa na buɗe shagulgullan murnar cikin shekaru 58 da Niger ta kasance jamhuriya, waɗanda a shekarar bana ake gudanarwa a birnin Agadez da ke arewacin jamhuriyar Niger, inda aka shirya wasanni daban-daban na motsa jiki da kuma nuna al'adun Niger har zuwa ƙarshen wannan makon. Sallar wacce ake kira Jisi December ta baiwa birnin na Agadez damar samun ayyukan gine-gine na zamani, kamar yadda Imran Maiga, kwamishinan hukumar da ke kula da shirye manyan bukukuwan Niger da ake kira Kosh, ya yi ƙarin bayani.
Matasa sun ga aikin da gwamnati yake nan gayi na maida huska Agadez huska wadda kowa yake murnata, kamar yadda aka sani da take da wannan jagorancin tourism yawon bude ido. Wato an gani yau abu ya tabbata, wato kishin shugaban ƙasa shine na bunƙasa arzikin ƙasashenmu, shine na tabbatar da wato in ce ga matasa buƙatu. To kuma sai zamanto wannan sallah tana haɗa kayan ƙasa. Ha ƴan uwanmu na ƙasashen waje sun taho, sun samu nasu gudunmuwa, sun zo taimakon don su mu taimakon murna, taye mu murna, wannan abin yana da kyau.
Yankin dai na Agadez ya yi fama da tashe-tashen hankula a shekarun baya a sakamakon bayyanar 'yan tawaye. Shiko gudanar da waɗannan shagulgulan a shekarar bana na tabbatar da cewa zaman lafiya ya samu gindin zama a yankin.
Gashi dai yau an taru, kuma babu wanda ya ji ciwo, babu wanda aka ji ma, babu wanda aka ɗauke aka yi wani waje da shi. Wato alhali huska Agadez ta zaman lahiya ta komo, huska Agadez ta wato jaha mai tourism development na yawon ido, yawon buɗe ido ya komo. Sai mu ce ga zaman lahiya, kuma kun ga jiragen da suka zo daga Turai, walkar tar da suka zo iri-iri, kai alhamdulillah. Sai mu yi ma Allah godiya, roƙi Allah ya ba mu rai da lahiya, kuma ya ba mu 'yancin ƙara haɗawan ga danƙon zumunci kuma da tsaron ƙasarmu, kuma a zauna lahiya, kuma a gadar sabon ƙasa, a cikin gadar sabon ƙasa, kuma burin nan na shugaban ƙasa ya tabbata. Allah ya ba shi ya a cikin ƙasa ko'ina.
Ana dai gudanar da waɗannan shagulgullan ne a cikin ƙwararren matakan tsaro, kuma a gobe Lahadi ne za a gudanar da babban fareti na ɓangarori daban-daban na Niger a ƙarshen jagorancin shugaban ƙasar Niger Isufu Muhammadu. Yusuf Abdullahi, muryar Amurka daga Agadez a jamhuriyar Niger.